da kuma lokacin da aka ji sunan sa
koko
rubuta rubuta shi koko lokacin da aka kiran sallah hajjika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce hancin mutum ya tarmuza wanda aka ambace ni nan gaba gare shi bai salati gare ni ba malam nan habibu ya karhanta ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yanka malam sanuni ya karhanta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin al'ajabi malam sanuni ya ce ba a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabarkin nan na neman lada da neman lada malam asbagu dan faraju ya ce ya rawaito daga Abdurrahman dan Kasim ya ce kaga guda biyu gurare guda biyu ba a ambaton komai a wannan gurin sai Allah a lokacin yanka da lokacin atishawa a wannan guri ba za ka faɗa ka ce bayan ka ce faɗa Allah ba za ka ce Muhammadur Rasulullahi ba da mutum zai faɗa bayan ya ambaci Allah ya ce sallallahu ala sayyidina Muhammadin to wannan bai zama ya ambaci shi tare da sunan Allah ba mala ashabu ya faɗa ita bai kamata a sanya salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zama to sunna a wannan gurin imam an-nasa'i ya rawaito daga ausu dan ausul khawli daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rawaito umarnin annabi cewa yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a yana da guraren da ake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine lokacin shiga masallaci malam abu isaka dan shabana ya faɗa ya ce ya kamata ga wanda ya shiga masallaci ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salati ga alayensa ya jin kai gare su ya nema ya sa albarka a kansu da alayensa ya kuma sallama wato ya miƙa wuya gare su sai ce ya ubangiji ka gafarta min zunubaina Allah ka bude min kobobin rahamarka idan zai fito daga masallacin to sai ya aiwatar da abin da ya faɗa ba a lokacin da zai shiga amma wajen wato wajen rahamatuka din nan wabtali a babu rahamatuka sai ce wabtali a babu fadlika amu dan dinarin ya faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ala yati illam yakun fil bayti ahadun ko da babu mutun daya a cikin gidan to sai ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu ala ahli bayti wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullahi bin Abbas ya faɗa ya ce al-muradu bil buyuti huna abinda ake nufi da gidaje a nan shine al-masajidu masallatai wato Ibrahim an-Nakhai ya faɗa idan babu kowa a cikin masallacin sai assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan a gida ya zama babu mutum daya sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin an kamo daga alkamatu idan na shiga masallaci ni in ji alkamatu ina cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sallallahu Allah ya salati da mala'ikunsa ka sayyidina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katar nan wannan ya zo da kabul habari idan ya shiga masallaci ma da idan ya fito amma bai ambata salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam malam dan Shabana ya kafa hujja
amma da kare ubi a jiki
da abin da ya ambace shi da hadisin nan na Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
annabi sallallahu alaihi wasallama
cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya aiwatar da haka idan ya shiga masallaci salon wannan ya zo daga Abubakar dan Amru dan Hazmin sai ya ambaci wato assalama wato gaisuwa da kuma rahama
kai zakarna
hadiga mun ambaci wannan hadisi a karshen wannan kismi sannan mun kawo sabani a cikin lafazan sa yana daga inda ake salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau shine lokacin sallah ga janaiza an rawaito daga Abi Mawad al-Bahili cewa yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar gawa yana daga cikin sunna yana daga cikin guraren da ake salati ga Annabi wannan da aikin al'umma ya zama ya shuɗe ya kai nasa ba su yi inkarin ta ba shine yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa a cikin ar-rasaili wato takardu na wasiƙa da irin abin da ake rubutawa bayan bismillah wannan bai kasance a farkon karo ba sai dai an bayar da wannan a lokacin halibancin Bani Hashim sai aikin malamai ya zarce a cikin sasannin ƙasa a cikin mutane a cikin malaman akwai wanda yake cike littafin rubutunsa da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ya salati a gare ni a cikin littafi mala'iku ba za su fushe ba suna nema masa gafara mutukar wannan sunan nawa yana cikin wannan littafi yana da gurin da ake yin salati wato salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ta yi sallah al-abul qasim ya wani hadisi shine khalaqu dan ibrahim al-mughrib wanda yake mai gulba Allah ya tinka gare shi da wannan sa yake cewa
haddathatni karimatu binti muhammad
karimatu ya muhammadin ce min hadisi take cewa
haddathana abul aisami
abul aisami kushmai hani ya mana hadisi
haddathana muhammad bin yusuf
shi kuma yace muhammad dan yusuf al-qurabi ya mana hadisi
haddathana muhammad bin isha
shi kuma yace muhammad dan isma'il al-bukhari ya zanta ma
haddathana abu nu'aym
shi kuma yace abu nu'aym ya mana hadisi
haddathana
shi kuma yace ahmad ya zanta mana shi kuma daga shakiku dan salamata shi kuma daga abdullahi dan mas'udin shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa idan ɗayan ku zai yi sallah to a cikin sallah nan ta sai ce attahiyatu lillahi gaisuwa za ta mata ga Allah gaba ɗayanta da kuma salati da tsarkaka amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai girma da rahamar Allah da albarkokinsa aminci tabbata gare mu da kuma bayan Allah wanda suke nagari domin cewa ku idan kun ambaci wannan to za ku samu dukkan wani bawa misali wanda yake a sama yake ko a ƙasa Imam Al-Ghazali ce wannan ɗaya daga Qur'an da ake gaisuwa ga annabi ne kuma sunna ta sa a farkon tayya ne Imam na Maliku ya rawaito daga Abdullahi dan Umara cewa ya kasance yana faɗa haka idan ya gama tayya ta sa kuma ya nufin zai yi sallama Imam na Maliku ya so a cikin wato a cikin mabsudi shi mabsudin littafin Isma'il al-Qawi ɗaya da cikin manyan malaman malikiya na Bagdada to mabsud kenan shine littafin da yayi indirasi tun zamani mai tsayi to Imam Maliku ya so a cikin wannan littafin na mabsud an yi sallama bi misali zalika qabla salami a yi wannan gaisuwar irin yadda aka yi kafin a yi sallama
Ala Muhammad bin Maslamata
Muhammad dan Maslamata ya faɗa
da ma ja'a an Aisha da wani
yace ya yi nufin abin da yazo daga nan insha Allah ya kare da gare ta Abdullahi dan Umara cewa su biyan nan sun garance suna faɗa yayin sallaman nan ta su
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu
alayna wa ala ibadillahi salihina sai kuma assalamu alaikum sallama salla malaman ilimi sun so cewa mutum ya yi niyya a lokacin da zai yi sallama ya niyyanci kowane bawa na gari a sama samai jiko a ban kasa
minal mala'ika
daga mala'iku ne
ko
ku a yan adan ne ko ku aljannu ne
imam
bana maliku ya fada a cikin mutum wa
wahibbu lil ma'mumi
yace na so ga mamu idan limamin sa yayi sallama
an yaqula
ya fada yace assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu
alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alaykum dai wannan shine sallama da ake salla eh musamman ma zamu tsama da kiya ba a karawa assalamu alaykum wa rahmatullahi nan wasu kaulin ma ba zamu malikiya makaruhi ne to amma kuma nasi yazo da ita naso shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo da ita akwai hadisi a muslim wanda wannan sallama take tabbatacciya assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi eh wasalaka sai zaman to ya tabbata idan mutum ya ce assalamu alaikum to sallama ce cikakkiya domin an rawaito daga manzon Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman dai idan sun sallama sai su yi assalamu alaikum ba sa karawa sannan an rawaito kuma ila yau cewa annabi sallama yayi sallama ya kalli dama ya kalli bangaren ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan bisa wannan ya zama to kowanne ya kai daidai ne yawa to Allah ya sa mu dace amin amin
assalamu alaikum
fasali kenan a cikin wato yadda ake yin salati ga annabi da kuma yadda ake gaisuwa gare shi Abu Ishaq ya zantar da mu shine Ibrahim dan Ja'far malamin furu'a da karatu da dai Abu Sa malami na ne yace Al-Qadi Abu Al-Asbah yaman hadisi
na Abu
yace Abu Abdullah dan At-Tajin yaman hadisi shi kuma yace Abu Bakar dan Waqidu yaman hadisi da wani nasa siga da suka ce Abu Isa Tirmidhi yaman hadisi shi kuma yace Ubaydullah ya zantar mana shi kuma yace Yahya bin Yahya Laysi yaman hadisi
shi
kuma yace Malik yaman hadisi
daga
Abdullah dan Abi Bakar dan Azmin daga babansa daga Amru dan Sulaiman Az-Zurqiyyu cewa shi ya faɗa yace Abu Umayr Sa'idi ya bani labari cewa su din sun faɗa sun ce suka ce ya ma'aikin Allah sahabbai kenan su ce ya Rasulullahi yaya za mu salati gare ka Allah ya ce ya wallazi na mu sallu to ya za mu inda mu salatin nan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ku ce Allah ya salati ga annabi Muhammad da matikun sa da zurriya ta sa irin yadda kai salati ga annabi Ibrahima sannan kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da matikun sa da zurriya ta sa irin yadda kai albarka sa ala yan annabi Ibrahima hakika kai abin yabo ne mai girma ya ba cikin ruwaya nan ta Imam na Maliku daga Abi Mas'ud al-Ansari ya fada yace ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wato Allah ya salati ga annabi Muhammad da alayensa irin yadda kai salati ga alayen annabi Ibrahima kai albarka hausa annabi sallallahu alaihi wasallama da alayen annabi Muhammadu irin yadda kai albarka hausa alayen annabi Ibrahima a cikin talikai domin kai abin yabo ne mai girma ita ko sallama to irin yadda aka sanar da ku za ku yi assalamu alaikum ya rasulullahi ya ba cikin ruwaya nan ta kawo dan hujarata yace ya ubangiji kai salati ya sa Allah Muhammadu da alayen annabi Muhammadu
kama sallaita ala ibrahim
irin yadda kai salati ya sa annabi ibrahim kuma ya albarka ga annabi Muhammadu da alayen annabi Muhammadu irin yadda kai albarka ya sa ala amsa annabi ibrahim hakika kai abin yabo ne mai girma an kawo daga ubatu dan amrin a cikin hadisin nan nasa ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad annabi ummi da alayensa da alayen annabi Muhammad ya zuru aske ruwaya nan ta bi sai da kudari yo ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad bawan ka ne kuma manzon ka ne sai ambaci malan wannan hadisi al-qadi abu abdullahi tamimi ya zantar da ni ina mai ji gare shi da alkali da abu aliyum shine hasan dan dari kuma na hawiyu da karatu da ni akun sa malami na ne suka hadu suka ce abu abdullahi dan sa'adun al-faqih yayi mana hadisi shi kuma yace abubakar da mudawwi ya zantar mana shi kuma ce Abu Abdullah al-Hakim ya mana hadisi ya rawaito daga Abi Bakr dan Abi Darimin al-Hafizu daga Ali bin Ahmad al-Hijriyu shi kuma daga Harb dan Hasanu shi kuma daga Yahya dan Musawira shi kuma daga Amr dan Khalid shi kuma daga Zaid dan Ayyub dan Hussein shi kuma daga babansa shine Ali dan Hussein din al-Abidina shi kuma daga babansa Sayyidina Hussein shi kuma daga babansa Sayyidina Ali dan Abi Talib ala Sayyidina Ali yace
addahun nasiyati rasulillahi sallallahu alaihi
yace wannan abin da zan fada yanzu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kidan ya sa hannuna Annabi sai yace
addahun nasiyati
yace ni ma malaika jibril ne ya kidan ya sa hannuna wa kala yace
haka da nazalan min inda rabbil izzati
wato wannan haka sauka daga ubangiji mun madaukakin sarki
Allahumma
ya ubangiji
kai
salati ga Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ali Muhammad
da kuma wato ali Muhammad wato wannan salati salati ne daga Allah eh Allah ne yiwa manzon Allah salati eh saboda haka shi sa wato zamu ga a cikin dalailul khairat idan an duba wanda ake rubuta sayyidina sayyidina a cikin sa to idan an zo nan ba a rubuta sayyidina saboda me saboda wannan kai tsaye ne daga Allah ba irin wanda muke roƙon Allah ya wa annabi bane ba saboda haka Allahumma salli ala Muhammad Allah ka salati ga annabi Muhammad
kama sallaita ala
ta'ala ya irin yadda kai salati ga annabi Ibrahim da ala yan annabi Ibrahim aje kai abin yabo ne mai girma ya ubangiji kai albarka ga annabi Muhammad da ala yan annabi Muhammad
kama baraka
irin yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da ala yan annabi Ibrahim aje kai abin yabo ne mai girma ya ubangiji kai jin kai ga annabi Muhammad da ala yan annabi Muhammad irin yadda kai jin kai afsa annabi Ibrahim Allah ya kai abin yabo da Allah ya manzo kai abin yabo ne mai girma Allah kai baiwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala
ali ya annabi Muhammad kamar da kai baiwa ga annabi Ibrahim
wa ala ali
da Allah ya annabi Ibrahim Allah ya kai abin yabo ne mai girma
ya
ubangiji kai sallu kai gaisuwa ga annabi Muhammad
wa ala ali
da Allah ya annabi Muhammad
kamar
da kai gaisuwa ga annabi Ibrahim
wa ala ali
da Allah ya annabi Ibrahim hajiya kai abin yabo ne mai girma
an
gaba da sayyidina abi hurairata daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace wanda ya so a masa awo da abin awo matukinci idan dai salati gare mu mu ji ahalin gidan annabi to sai ya ce ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad annabi da mace kunsa da iyayen mu'minai da zuriya ta sa da ahalin gidansa irin yadda kai salati ga annabi Ibrahim aje ga kai abin yabo ne mai girma ya bu a cikin ruwayan nan ta Zaid dan Khalid ta da ansarin tun Madina yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama
kaifa nusalli
sai sai yace ya zan yi salati gare ka sai ku annabi yace ku dai yi salati ku yi kokari a cikin addu'a sannan sai yace ya ubangiji kai albarka ga annabi Muhammad da ala yan annabi Muhammad irin yadda kai kai albarka ga ala yan annabi kai ga annabi Ibrahim aje ga kai abin yabo ne mai girma an tabo ga salamatul kindi dan mu sayyidina aliyu
kana aliyon
ya yadda sayyidina ali ya kasance yana koya mana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ubangiji ya mai shimfiɗa abin shimfiɗawa shine ƙasa ya mahalicin abin ɗaukawa shine sama ka sanya tsarka kan wato masu madaukakan salatanka da albarkoci ka masu tofuwa da kuma tausayin nan naka na jin kai gare naka ka sanya shi ga Annabi Muhammad bawan ka ne ko manzon ka ne mai buɗewa abin da aka haife kuma kamar shi ga abin da ya shuɗe kuma shi ne mai bayyanar da gaskiya mai haƙƙi da gaskiya shi ne mai faɗa rundunar nan da ɓarna irin yadda aka ɗora masa nauyi to sai zai a talamarin ka ga biyayya gare ka yana mai gaggawa wato a cikin yadda da kai ya ubangiji mai kiyayewa ga wahayinka mai haddacewa da wato wasu sifinka me zarcewa a sazartar da lamarinka
ta aura ka basal liqali
sai da kunna wani madausani game da sana
ala wallahi bi ali
baiwar Allah ta sadura ahalin sa wanda shine asbahu sawban sa
yi wudiyati
da shine aka shirye da zakata
ba da faulati
bayan zakata sun kula cikin fituntunu da zanabai
wa ba da mudiyati la
da albarkan manzon Allah ne aka haskaka mu da hatul alami wa tutoci mabayyana da hukunce-hukunce masu haske da musulun nan da musulunci saboda haka manzon Allah amintaccen ka ne abin amincewa mai tuskancin ilimin ka wanda yake boyayye kuma shi ne shaida ka ranar alkiyama shi ne kuma abin aikowa ka nema kuma shi ne manzon ka wato rahama ne ga talikai ya ubangiji ka yalwata masa cikin jannatu adalin taka Saka wa manzon Allah rubanyan nan alkhairi daga cikin falalaka da dada gare shi
gaira mukaddara
ba masala gurbata tuba daga raban nan ladanka almalul abun sauka daga gwaban ladan baye bayan nan naka almalul wanda yake abun ninkawa ya ubangiji ka tsawa to ka dauka ginin manzon Allah a sauran ginin mutane
ko
kuma girma ma kuma komarsa gare ka gare ka
wani tura
da garan bakin sa
ka
cika wannan hakkin nasa gare ka
wanda yi mani da ya cika lahu
ka kuma saka masa ya zamanto abun karɓar shira saboda aiko shi da kai ya zamanto abun yarda da duk abun da ya faɗa mabucin furuci na adalci da ɗabi'a wata kararrawar biya da kuma dalili wanda yake mai girma wannan hadisin shi ake kira salat al-fati al-kubra
na'am
shine wanda sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi yayi
na'am
eh wannan ana faɗar sauran salate ne ga wanda ya fito da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma sauran salate da suka fito daga bakin wato sahabban manzon Allah wasu kuma har zuwa kan wajen Allah dama kamar dai kamar dai da mai dalil hayrat yayi mawul jazuri ai dama ya ce wa azkuraha mahzufatul asani li yasqul hifzu al qari wa hiya min ahammi al muhimmat liman yurid al qurba min rabbil arbab wato ita salatin da ake gani a cikin da'iru galibin ta duka daga manzon Allah ta wasu kuma daga ciki daga sahabban manzon Allah wasu kuma daga waliyan Allah to wannan shi zai ce isnadin saboda so yake hadashi suraka da ya harati ita taro abubuwa da yawa
an kafo
daga sayyidina Ali wa alihi har ila yau a cikin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam
inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ala ayati
yati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ayi zuwa karshen aya amsawaka ya ubangiji rabbi ubangiji na ta goma shinka tsiran Allah ku gutacce mai kubutarwa arrahim mai jin kai tabbata gare ka da kuma malaiku mu kusanta da annabawa da siddiqai cikin bayi da kuma wanda suke shahidai da salihan bayi da duk abin da ya tafi gare ka na da kowane irin abu ya ubangijin talikai duk wannan salatu ne tabbata amsa Allah Muhammad dan Abdullahi cikamakin annabawa kuma jagoran manzanni kuma shi ne jagoran masu tsoron Allah manzo kuma ubangijin talikai shi ne mai shaida kuma shi ne mai bishara mai kira zuwa gare ka kuma shi ne fitila mai haske kuma amince tabbata gare shi wannan duka salatin sayyidina Ali ne Allah ya jaddada shi ashe shi salati wato kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada samfur ne yauwa kuma ba dan an tambaye manzo Allah ba za a gane da yawa annabi salati ba tunda kuma an ce yi abu kaza zaka yi shi ne da cewa kai kake yi to amma salati ya saba da wannan shi yasa da aka tambaye manzo Allah cewa sai rasulullahi kaifa nusalli alayka ya zan yi maka salati sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa ƙarshe yace ku ce Allahumma ma'ana duk salatin da za ku yi ya zamanto ga irin tsarin sa domin inda an ban mu kai tsaye ai sai mu ce kin an ce mi salati ga sai ce sallaina ala rasulullahi ko sallaitu ala rasulullahi to kai baka saka wa annabi salati ba sai dai ka roki tsarka yayi wa annabi Muhammad salati shi zaka kai aikin ka sai ka ce Allahumma ya ubangiji salli yau kai salati ga annabi Muhammad domin ni ba zan iya ba shikenan kace Allah kai musa kai Allah salati to saboda karamci kai wa Allah abin da yake so to kai kuma sai ai maka guda goma eh jiza ce man salla alayhi maratan wahida sallallahu alaihi ashara sai Allah ya maka kai kuma salati 10 amma salatin fa daban-daban ne salatin da za a yi manzo Allah daban salatin da za a yi maka daban kai rahama ce da gafara kan zunubai da sauransu shi kuma manzo Allah abinda Allah zai masa shi ya san shi domin zamu ji hatta alƙaliyar ya ta kawo ra'ayoyin malamai menene ma'anar salati na Allah to an samu mabambantan ra'ayika shi yasa kawai aslamu anan wajen sai a ce Allah zai wa annabi salati kawai 20 shikenan amma kai ka san naka shine rahama da gafara Allah kai mana
amin
an ka barka Abdullahi dan Mas'udin shi kuma ga ran salati
na'am
Abdullahi dan Mas'udin
Allahumma
yace ya ubangiji ka zanya salatanka da albarkokinka da rahamarka amsa shugaban manzanni da jagoran masu tsoron Allah kuma cikamakin annabawa shine annabi Muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne jagoran alkhairi kuma manzo ne na rahama ya ubangiji matashi annabi sallallahu alaihi wasallam bigire abun godewa wannan da na farko da na ƙarshe za su dinga yin gifda akan manzon Allah ya ubangiji kai salati ga Allah Muhammadu
wa ala ali Muhammadu
ala yan Allah Muhammadu
wa sallaita ala
irin yadda kai salati ga Annabi Ibrahim hajira kai abun yabo ne mai girma
barik ala Muhammadu
Allah kai albarka ga Annabi Muhammadu
wa ala ali Muhammadu
ala yan Annabi Muhammadu irin yadda kai albarka sa Annabi Ibrahim
wa ala ali
da ala yan Annabi Ibrahim hajira kai abun yabo ne mai girma Hasan al-Basri ya kabance yana cewa wanda ya so isha da tambulan wanda yake mafi cika na daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya faɗa ya ce Allahumma ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammadu wannan kuma salatin Hasan al-Basri ne
na'am
Hasan al-Basri kuwa kowa ya san matsayin sa tabi'i ne shi wanda ya rasu shekara 110 ko 111 to Hasan al-Basri shine wanda ya zo na gidan manzon Allah Hasan al-Basri tabi'i ne shi kuma ya zo na hannun Ummu Salama Allah ya kare daga rita
wa ala ali
yace Allahumma salli Allah ka salati ga Annabi Muhammad da alayansa da mace wadda sahabban sa da ayayan sa da mace kun sa da zurriya ta sa da ahalin gidan sa kai salati ga sarkin manzon Allah da masu taimakon sa da kuma jama'ar sa da masoya manzon Allah ka zama shiga ciki albarkacin manzon Allah da kuma wato al'umma ta sa da kuma alaina ma'ahu wani ya ce to a ce wa muhibbi kuma wa ummati da masoyansa kuma da al'ummarsa to akwai wani abu babi a cikin balaga shine takhsisun ba da ta'mim ma'ana ko kuma ta'mimun ba da takhsis bayan an kawo cewa wa muhibbi kaga an faɗi takhsisi an kewance wasu sai kuma ce wa ummati da dukkan al'umma baki daya da sun shiga da a yi musalati wa alaina ma'ahu ajma'ina kuma da gare mu wato tare da su baki daya ya arhamar rahimin Allah jin kai wato ya mai jin kan masu jin kai
wa an dawuce
an kawo daga dawusu da yamani shi kuma zai kawo mana salatin Abdullahi bin Abbas yace shi kuma ya kasance yana cewa ya ubangiji ka karbi cetan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yake ce to babba ka dawo ka daraja annabi sallallahu alaihi wasallama madaukakiya sannan ka bawa manzon Allah fatan sa a nan duniya da lahira irin yadda ka bawa annabi Ibrahim da annabi Musa an ka burga wahaibu dan wardi cewa shi ya kasance yana faɗa a cikin addu'a ta sa ya ubangiji ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama mabibicin abin da yazo ya tambaye ka da zamu ji dan kai na sa ka bawa annabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mabibicin abin da ya tambaye wato yadda wani ya tambaye roƙe ka daga cikin halittarka ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama mabibicin abin da wato ka zamanto abin tambaya gare shi zuwa ranar kiyama an kamar ga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare yadda gare shi cewa Abdullahi dan Mas'udin ya kasance yana cewa idan za ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ku kyauta yin salati gare shi domin dai cewa ku ba ku sani ba ta yi wannan abin za a bujo da salatin gare shi sai ku ce ya ubangiji ka sanya wannan salatan naka da rahamarka da albarkokinka ka sanya su a bisa shugaban manzanni kuma jagoran masu tsoron Allah kuma cikamakin annabawa shine annabi Muhammadu bawanka ne manzanka ne jagoran alkhairi kuma jagora na alkhairi manzo kuma na rahama ya ubangiji ka tashi manzon Allah bigire abun godewa wannan da farko da na karshe zasu danga yin gibla gare shi ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammadu da alayen annabi Muhammadu irin yadda kai salati ga annabi Ibrahima hajiya kai abun yabo ne mai girma ya ubangiji kai albarka ga annabi Muhammadu da alayen annabi Muhammadu irin yadda kai albarka ga annabi Ibrahima hajiya kai abun yabo ne mai girma yace abinda ake rawaitowa na daga tsawaita sallah wato tsawaita salati ga annabi da kuma yawaita yabo ga ahlin gidan manzon Allah da wasun su abu ne mai yawa to amma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace wassalamu kama qad'u limtum
huwa ma allamahum bit tashawwu
to shine abin da yayi sanar da su a cikin tayya na daga fadin nasa assalamu alayka ayyuha annabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu
alayna wa ala ibadillahi salihin ya ba a cikin tayyan nan da sayyidina aliyu yace aminci ya tabbata ga annabin Allah
assalamu
Asa amince tabbata sa annabawan Allah da kuma manzannin Allah amince tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amince tabbata sa annabi Muhammad dan Abdullahi amince tabbata sa gare mu da kuma sauran mu'minai maza da mu'minai mata wanda duk ya zama ya faku daga cikin su da wanda ya halarta sai ce Allah kai ga wato Allahumma ghafir li Muhammadin
wa taqabbal
Allah kai ka ce tan annabi Muhammad Allah kai ga gafara ga alin gidansa a ce kai gafara ga rin sai na aliyu kuma kai gafara ga iyaye na guda biyu faɗi mata binta asalin da kuma abu dalil da kuma abinda suka haifa kai duk kai gare su amince Allah tabbata gare mu da kuma bayan Allah wanda suke na gari
assalamu alaikum
amince Allah tabbata gare ka ya ga wannan annabi mai girma da rahama Allah da albarkokinsa
جاء في هذا الحديث عن علي
تو اي ابو اتكين wannan hadisi daga sayyidina aliyu
الدعاء للنبي
shine yin addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da neman gafara
fi hadisi salati alayhi an wa'iza
ya ابو اتكين salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi dai haji da yaushe sayyidina aliyu
na'am kabulu
kabulu gabanin nan
addu'a lahu bi rahmah
shine yin addu'a gare shi da rahama wa rahmah muhammadin
na'am
walan ya tafi gairi yin hadisi marfu'at al ma'rufati amma ba a samu wannan hadisi wanda yake sananne wanda yake marfu'i ba izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin Allahumma aghfir ko Allahumma arham
wa qadda wa Abu Umar bin
Abu Umar dan Abdul Bar ya tafi wato da wanda wani nasa izuwa cewa ba a yin addu'a ta rahama wato ga Annabi sallallahu alaihi
wasallam wa inna ma yu'a lahu bis salat
kada dai ana yin addu'a gare shi ne da sal da salati da albarka wannan da take banci Annabi sallallahu alaihi wasallama amma idan wani za a yi wa addu'a sai a masa addu'a cewa Allah ya masa rahama Allah ya masa gafara amma banda Annabi Muhammadu Abu Muhammad dan Abi Zaid mai risala ya faɗa a cikin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma arham Muhammadan a cikin risala kenan ya zo da wannan malamai suka yi masa chakwa a kai ce ba a cewa da manzo Allah arham Muhammadan da kuma alayen annabi Muhammadu irin yadda kai din kai wato amsa annabi Ibrahima da alayen annabi Ibrahima imam alkali ce bai zo a cikin hadisi ingantacce ba to kaga shi alkali ya kai faɗa wannan magana saboda alhafizu ne ya isa ya faɗa ya ce hadha hadisun sahihun ko kuma hadha hadisun ghairu sahihun ko wani abu makamancin haka amma wanda ba kai irin wa'annan ba ba shi ba wannan aiki kuma dai kowa ya shaida nan muke jin kullum sai ce haddasa na wani bikira a ci alaihi ka ga yana da malaman kenan kuma ya kawo isnadin sannan ya ka hadisi ba wai siyo littafi a kasuwa kawai shi kenan ce a cikin littafi kaza akwai kaza ba a'a da isnadin sa zuwa ga wannan mai littafin to sannan sai ya fada to wannan shine kaida to shi wannan hadisi malamai sun ta ci a kansa da yawa cewa ba a cewa manzo Allah warhamu Muhammadan tare da cewa ga wasu hadisan sun zo cikin musnadarku na hakim kuma wasu malaman sun inganta su to amma tunda ba a cewa warham Muhammadan to ai ko su hadisan kuma sun zo ingantattu kuma wanda su babu rigima kansu wanda Annabi sallama aka ambaci rahamar a ciki kuma ba yi komai ba manzo Allah bai hana ba kuma kaida mun sani idan manzo Allah aka gaya masa magana yayi shiru to wannan abin ya zama shi ma karbabbe yake ran wajen addini to kaga akwai hadisi wanda mutumin nan da yazo balarabar kauyen nan yazo yi bauli a cikin masallaci nan sallacin manzo Allah mutarrib musallaci ne turbaya ce ya samu wani guri can sai kan gole mutane suke mutaka sai da shi aka kyale shi ya gama eh ya gama sai ta debo guga ruwa wanda ya kai wato yawan ruwan guga mai yawa wanda ya fi karfin bolin sai azu a zuba ruwan akan wannan bolin bayan an zuba sai ci sai manzo Allah ya kira ni inji balaban kawai yace na dauka shi ma zai mun fada irin yadda mutane sabai suke mu sai da musu magana mai dadi yace kai ba mu Allah wannan masallaci ba a komai a cikin sa daga sallah sai zikirin Allah sai ambaton Allah sai tasbihi sai karatun Qur'ani ce amma wannan abin na kabanta bai dace da masallacin nan ba sai ci to annabi da yaji wannan magana sai ce kai wallahi ya rasulullahi da zato na fada zakai mun katakata irin yadda suka yi mu sai ce to amma na ji dadin wannan abu kuma Allah da bazan saki ba amma yanzu ina son zan yi addu'a kawai kace amin a cikin addu'ar ta sai ce to bismillah sai ce allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahada eh wai ma'ana ai tunda sahabbai ba su yi mu da dadi ba bare ni zai rama sai ce allah ka ji kaina ka ji kan annabi muhammadu sannan kar ka ji kan wani sai mu biyin nan kawai daga ni sai annabi muhammadu sai annabi sai a eh sai ce a kar ka haka ai ta hajjarta wasi'a ka tsara abu mai yalwa ai shira mu allah mai yalwa ce wakilin ta to kaga anan wajen da annabi bai masa inkarin cewa warham muhammadan ba sai zama shi warham muhammadan shi abu ne wanda yake karbabbe babu rikici dan an fade shi amin to hujjar nan ta sa fadan sa dai fada a cikin sallama yake cewa assalamu alayka ga ma wata hujjar nan kuma da ga wata hujjar ce assalamu alayka amincin Allah tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan azumi ga wa rahmatullahi rahma Allah ma tabbata gare ka wa barakatu da albarkacin Allah fasari kenan da ka rabe mana a cikin falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaisuwa gare shi da yin addu'a gare shi Ahmad dan Muhammadin Ash-Shehu Salim shehi mana garci ya rantar da mu daga cikin littafin sa shi kuma ya ce Al-Qadi Yunus dan Mujisu ya mana hadisi ya ce Abubakar dan Muawiyata ya yi mana hadisi shi kuma ya ce Imam An-Nasa'i ya rantar mana yace Suwaid dan Nasr ya mana hadisi shi kuma yace Abdullahi dan Haywata dan Shuraiyu ya mana hadisi shi kuma yace Kabu dan Alkamata ya mana hadisi cewa shi ya ji Abdurrahman dan Jubairin bararran Nafi'u shi ma yace ya ji Abdullahi dan Amr dan Asi yana cewa yace na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun ji mai kiran sallah to ku ce ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan ku yi salati gare ni domin wanda ya salati gare ni sau ɗaya to Allah zai salati goma gare shi summa saludi wasilata sannan ku roƙa min wasila eh ku roƙa min wasila wato ita wasila din a babu shakka tawarun manzon Allah ne ke faɗa wannan magana fa inna man zayatun fil jannati la tambagi illa li abdin min ibadillahi wannan wata daraja ce ita wasila din a cikin aljanna wadda ba za ta kasance ba sai ga wani bawa daga bayin Allah annabi ya ce ina kaunar na zamanto ni ne wannan bawan Allah wanda duk ya roƙa min wasila to shi ma ceto na ya tabbata gare shi eh saboda wato akwai abubuwa guda biyar da malamai suke faɗa hadisi ya zo da cewar Allah baya wato rushe ladan su wannan ladan sai ka shiga aljanna shi in dai ka same su to wannan ladan dake a cikin sa kuma salati ga manzon Allah eh ka san idan mutum ya zo ranar kiyama ya zalunci wani to sai a dauko ladan sa a biya tunda wannan ranar ba kudi ba wani abu za ka ce bari in girma ka in cire wannan mutuncin naka ko kuma in tuba zuwa gare ka a wannan ranar yawmuddin ce ranar sakamako ce saboda a wannan lokacin sai a debo ladan kai da ka cutar da wani sai a dauka sai a ba wannan wani to akwai abubuwan da ba a ba da ladan su wannan in kaga Allah ya baka to sai ka shiga aljanna su sai dai Allah ya debo daga cikin falalarsa ya biya maka bashi abu na farko salati ga manzon Allah idan mutum ya salati ga annabi to ai da man da ka faɗa ko kai salati sai an ba goma to wannan salatan
Allah baya biyan bashi da su sai ka shiga aljanna shi zan ka tawon ka cikin ma wata salati to sai ka yi Allah godiya yau sai ka yi Allah godiya domin Allah ya baka abin da sai ka shiga aljanna shi Allah kai mana haka albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ladar shi lafiya idan mutum bashi lafiya ya hakura ya jure wa kansa bai shiga wasu abubuwa ba bai kuma yayi tsafi ko ya je wajen boka ko wani abu makamancin haka ba ka san wasu sunan idan ba su lafiya sai ka zama ai jifa ne eh ai wani ne ya samu hannu to ya dauki hannun mana jikenan in dai sa hannu ne to irin wannan mutum ya maida namansa gaba ɗaya zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki zai bashi lada wanda ba za a yi biyan bashi da shi ba wannan ladan sai ka shiga aljanna da shi sai kuma ladan wanda kake kyautawa idan ka kyautawa wani wanda baka da alaka da shi kwata kwata sai kai kyautari gare shi to wannan ladan shi ma sai ka shiga aljanna da shi sai kuma ladan azumi dama ne ya bar shi cewa Allah ya ce as-sawmu li wa ana azibi shi azumi shi ma idan ka yi shi wato tunda Allah ya ce nawa ne dukkan ibada ta kace sallah da kai naka ne komai da kai zakka duk naka ne amma azumi Allah ya ce nawa ne to wannan shi ma ladan azumi na ramadan ne ko a'a na nafila ne to dukkan Allah ne sauraka ladan sa sai ka shiga aljanna shi sai kuma ladan tadhifi tadhifi shine ninka lada ai kaga mun ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk mutumin da ya lada aikin lada daya to ninka maza gida goma to wannan idan kai aiki na alheri daya to idan za a biya bashi sai dai a biya da wannan ladan ɗaya naka wanda kai aiki amma taran nan da aka ninka ma to wannan ba da ma biya bashi su sai ka shiga aljanna da su to Allah kai mana haka albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amin ana san maliki ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ya salati a gare ni salati to Allah zai salati goma gare shi to ga ƙari nan ma ba iya salatin kadai da yawa ba sannan sai a kankare maka zanabe guda goma sana a ɗauka maka daraja guda goma ya wa cikin wata ruwaya sana a rubuta masa lada guda goma an gaba daga Anas dan Maliku daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mala'ika Jibril ya kiraye ni sai yake cewa wanda ya salati gare ka salati daya to Allah zai salati goma gare shi zai kuma ɗaukaka shi darajoji sama da darajoji guda goma ya ba cikin ruwaya na Abdurrahman nan Aushin daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce na da mala'ika Jibrilu sai yake cewa da ni zan yi maka bishara cewa Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya gaisuwa gare ka ni ma zan yi gaisuwa gare shi wanda kuma ya salati gare ka zan yi salati gare shi katannin wannan ya bar garwaya na tabi urairata da Maliku dan Ausu dan Adisana da Ubaidillahi dan Abi Dalata an kawo daga Zaid dan Ubabi ya ce na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa wanda duk ya ce Allah ka salati ga annabi Muhammadu ka saukar da shi wato abin saukarwa al-mukarraba makusanci inda gare ka ranar kiyama ceto na ya wazaba gare shi an kabar ga Abdullahi dan Mas'udin mabijantanta mutane gare ni ran al-kiyama su ne mafi yawan salati gare ni an gaba da sayyidina Abi Hurairata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salati gare da cikin littafi mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara matukar wannan sunan nawa ya wanzu a cikin littafin an gaba daga Amir dan Rabi'ata yace na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya salati ɗaya gare ni mala'iku ma za su yi ta salati gare shi mutaka ya yi salati gare ni to sadaka bawa sai ya zama ya takaita in ya so ko kuma ya yawaita an kawo daga Ubay dan Ka'ab ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan rubu'in dare ya tafi sai ya tsaya sai ya ce ya ku mutane ku ambaci Allah mai raurawa ta zo sannan makusurciya tana bunta mutuwa ta zo da abin da ke cikinta Ubay ibn Ka'ab ya fada yace ya maikin Allah
inni uksiru salata
yace ya Rasulullahi ina yawan yin salati gare ka
kam ajabu laka
to yanzu salati ne wannan sa cikin salati na ma'ana na raba lokuta nan nan ga maka salati saboda ina da bukatu da zan ga wa Allah eh ƙara sai yace yadda ka so to sai Ubay dan Ka'ab suke sai Rasulullahi ko in sa rubi ma'ana raba lokutan da gida hudu sai in daukashi ɗaya in taimaka salati kashe kun kuma in ci gaba da sauran abubuwan da zan yi na roƙon Allah sai annabi ya ce mashi ta yadda ka zo amma da za ka ƙara kan rubin ya fi haka ya fi sai to raba gida uku ba da kashi ɗaya sai ce yadda ka so amma da za ka ƙara a kan sulsun ya fi sai to zan sa rabi rabi salati gare ka rabi kuma doyi na sai ce yadda ka so amma da za ka ƙara shi ya fara hayari sai to raba gida biyu uku mana in so kashi uku kashi biyu in ta salati gare ka kashi ɗaya in faɗa doyi na
Kala
sai yadda ka so amma da za ka ƙara da ya fi sai ce ya ma'aikin Allah
aj'alu salati kullaha
to zan sa gaba ɗayan duk lokutan na salati gare ka sai annabi ce masa ko idan tukuba yayin nan kuma za a isan ma ba dai bukata kake bukata wurin Allah ba to sai a isan ma duk abin da kake bukata Allah ya baka kuma wayu gufar zambuka ƙara ma da gafar zambai an kabar gabi da hada
ike
ce na shiga annabi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi wato saken fuska ta annabi da wanda marmushin sa irin abin da ban taba gani ba da dai sai ko na tambaye shi sai ya ce me zai hana ni murna bayan kwada zan na mala'ika jibril ya fita da gurina ya zo min da wata bishara daga ubangiji na madaukakin sarki ya ce Allah ta'ala ya aiko ni zuwa gare ka ne maka bishara cewa babu daya daga cikin al'ummarka da zai yi salati gare ka face sai Allah ya yi salati wato goma gare shi da mala'ikunsa an gabar ga Jabir dan Abdullahi sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya faɗa yayin da yake jin kiran sallah ya ce ya ubangiji ubangijin wannan addu'a ta amurci gaskiya da kuma wannan sallah a batayarwa ka ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasira ka ba shi fadila ka zaje shi mun gire abun godewa wannan da kai masa alƙawari ceto ya tiya ceto na ya wata bakare shi ran alƙiyama an kabo daga sa'adu dan abi wa kasim wanda ya faɗa yayin da yake jin mai kiran sallah ya ce ni ma na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya ce na yadda da Allah shine ubangiji na yadda annabi Muhammad manzo ne na yadda musulunci shine addini to an masa gafara ibnu wahbin ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya gaisuwa gare ni goma to kai ka ce ya ɗan tawaye ne ya ba cikin shashin hadisai annabi ya ce ya kawo a ko wasu mutane da su gangaro za su tusge gare ni ban ma san su ba sai da yawan salatin su gare ni Allah ka sa mana ciki ya ba cikin wani hadisin haƙiƙa wanda zai samu tsira a ranar kiyama daga cikin tashin hankulanta da bugugunta sune masu yawan salati gare ni an kawar da sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce kaga yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi shafewa ga zunubai fiye da ruwa mai sanyi ga linnar ga wuta amincin a wato gaisuwa gare shi ya fi fiye da 'yan tawuyaye fasa yake yadda kare bai mana a cikin zargin wanda zai bai salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama da kuma zunubinsa alƙawarin shahidi ya mana hadisi shine Abu Ali Allah ya jin kai gare shi ya ce Abu Fadl dan Haruna ya zantan mana da Abu Husayn sai da biyu kala suka aje suka ce Abu Ya'la al-Baghdadi ya mana hadisi ya ce Abu Ali Sundi ya zantan mana ya ce Muhammad dan Mahbubin al-Marwazi ya mana hadisi yace Abu Isa Tirmidhi ya rantan mana shi kuma yace Ahmad dan Ibrahim ad-Dawraqi ya mana hadisi shi kuma yace Rabi'u dan Ibrahim ya mana hadisi daga Abdurrahman dan Ishaqa daga Sa'id dan Abi Sa'idin shi kuma daga Abi Hurairah ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hancin mutum ya tirmiza da aka ambace nan gaba gare shi da yayi salati gare ni ba hancin mutum ya tirmiza wanda watan ramadana ya shiga har ma ya fita tun gabanin ai gafara gare shi hancin mutum ya tirmiza wanda iyayensa ya riski iyayensa girma kuma ya same su amma bai sami hanyar shiga aljanna ta hanyar su ba Abdurrahman nan aufin ya faɗa ina san cewa yake cewa awa aduma Abdurrahman dan Abi Tsangi haka kenan yace ina san cewa ce awa aduma ko ɗaya daga cikin iyayen ya ba cikin wani hadisin daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hauka munbari sai yake cewa amin ya ƙara hawa ya ƙara cewa amin sannan ya ƙara hawa din ya ƙara cewa amin sai mu'azu sai tambaye manzon Allah game da haka sai annabi yake cewa hakika mala'ika jibril ne ya zo mun sai ce ya rasulullahi wanda da aka ambace ka bai ne dai nan gaba gare shi da yi salati gare ka ba ya mutu ya shiga wuta to Allah ya nisanta shi ce ne amin sai ku race amin kuma wato ya faɗa mu a cikin wanda ya riski watan ramadana ya zama to ba a karɓa da gare shi ba ya mutu shi ma misali zalika misalin wannan da kuma wanda duk ya riski iyayensa guda biyu ko ku ɗaya daga cikinsu bai bai iya gare su ba shi ma sai ya mutu shi ma misalin wannan ma'ana ya shiga wuta Allah ka kiyaye in ya shiga wuta ba zancen fitowa an kabarka sayyidina Ali dan Abi Talibin daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya faɗa kaga maroci duka maroci shine wanda aka ambace nan gaba gare shi amma bai yi salati gare ni ba an kabarka Jafar Sadiq dan Muhammad al-Baqir daga babansa cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda aka ambace nan gaba gare shi bai yi salati gare ni ba to an zo za a wuce aljanna sai aka kuskure shi aka wanya wuta an kawo da sayyidina Ali dan Abi Talibin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hakika marwaci gayan marwaci shine wanda aka ambace nan gaba gare shi bai salati gare ni ba an kawo da sayyidina Abi Hurairah ta yace Abu Qasimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dukkan mutanen da suka zauna a madarasi sannan suka rabu ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama to sai wato zunubi ya zama ya tabbata gare su min Allah daga Allah idan Allah ya so ya musu azaba idan kuma ya so ya gafarta musu an gaba da Abi Hurairah ta Allah ya kare yadda gare shi wanda ya manta salati gare ni to ya manta barkin aljanna an kabo da katar dan da amata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana daga wauta a ambace ni a wajen mutum shi kuma ya zama to bai salati gare ni ba an kabo daga Jabir dan Abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wasu mutane da zo na madarasi sannan suka wasu karrabu ba tare sun yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama face sun rarrabu a samu biwari biye da kai wato warin nan na mushi an kama daga Abi Sa'id al-Khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa mutane ba su zauna a madarasi ba wanda ba su salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama ba ce asara ta tabbata gare su ko da sun shiga aljanna saboda abin da za su gani daga lada Abu Isa Tirmidhi ya kaito daga shashin ma abota ilimi yake cewa idan mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sau daya a cikin majalisi to abin daga cikin wannan majalisin ya isa masa wannan ranar fasari yake da ka rabe mana
a cikin yadda Allah ta'ala yake wanci Annabi sallallahu alaihi wasallama da isar da salatin wanda ya salati gare shi ko ko ya gaisuwa gare shi cikin talakai Al-Qadi Abu Abdullah Tamimi Yaman hadisi yace Hussein bin Muhammad Hussein ya zanta mana yace Abu Umar ibn al-Barr Yaman hadisi yace Ibn Abdul Mumin Yaman hadisi shi kuma yace Ibn Dasata ya zanta mana shi kuma yace Abu Dawud sahibu sunan Yaman hadisi shi kuma yace Ibn Auf ya zanta mana shi kuma yace Bukhari ya zanta mana shi kuma yace Haywatu Yaman hadisi daga bi saharin shine Umayd ibn Ziyadu shi kuma daga Yazid dan Abdullahi dan Qusay din shi kuma daga Abi Hurairata Allah ya kare da gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya fada babu daya da zai kai suwa gare ni face Allah ya damu da ruhi na dama hannai masaradin sallama malamai sun faɗi cewa fassara wannan hadisi tun daga ran da aka kai manzon Allah aka sa cikin wato raudan nan to sai Allah ya tashi shi ya zama to karbar sallama yake yi da salati gare shi yau sai aka duk lokacin da kai salati ga annabi kai masa gaisuwa to sai ya dawo maka da gaisuwar nan taka wa alaiki salam ya waye wasu ma kuma Allah yana buɗe musu sujja a wannan lokacin
wadakar Abubakar ibn Abi Shaybah
Abubakar dan Abi Shaybah ya ambata daga sayyidina Abi Hurairata ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wanda ya salati gare ni a wurin kabarina to ina jin sa wanda kuma ya salati gare ni na iya yana mai nisa za a yi samman da sakon sa an kamar ga Ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Allah yana da malaiku masu kewayo a ban kasa sai yi samman da gaisuwa daga al'umma ta a tannan wannan ya zo daga Abi Hurairata ya zo daga Abdullah ibn Umar ku yi wata gaisuwa ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam a dukkan juma domin sha'anin da lamarin za a zo wato za a zo da jami'in mun da gare ku a kowace juma a fita zo mun ya zo a cikin wata ruwaya domin hakika mutum daya ba zai salati gare ni ba face an buzo da salatin nan nasa gare ni yayin da ya gama salatin nasa an gaba da gasar da sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a ko ina kuke ku yi salati gare ni domin dai salatin na ku yana zuwa mun an gaba da Abdullahi ibn Abbas babu daya daga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi suwa ga annabi ku yi salati yayi salati gare shi face yayi sawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shashin malamai sun ambata cewa shi bawa idan wato yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mamman Allah ya rasulullahi wa ni dan wani na gari kaza shi ke masa salati Allah ka sita ta mu zuwa ga Annabi
wa ali la sharibin ali
an ka bar ga sayyidina Hassan dan Aliyu Allah ya kare yadda gare shi ya ce idan ka shiga masallaci kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam inna
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
da mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada
la tattakizu
kanku rike gida wato gida da ku zama tun kawar rika kuma ku yi salati gare ni a ko ina kuke domin salatin ku yana zuwa mun adinin da kuke ya zo a cikin wani hadisi na Ausu yace ku yawaita wato a gare ni daga yin salati ranar juma'a domin salatin ku a fitarwa ce gare ni ya zo daga Suleiman dan Suhaimu ishe na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci sai rage cewa ya ma'aikin Allah yanzu wayannan mutane suke zuwa zake maka su zo su yi gaisuwa gare ka kana gane sallama su sai ce kwarai kuwa har ma ne musu raddi ina amsa musu wannan sallama an samu da yawa daga cikin malamai wato bayan Allah wanda suka gaisuwa ga manzo Allah annabi ya amsa musu akwai wani Ibrahim dan shi Ibrahim wanda ya rato ga Sheban yace na gabato gaban kabarin manzon Allah sai ne sallama ga annabi kawai sai ya ji daga cikin kabarin ana cewa wa alaika salam yaji an amsa masa wannan sallama sannan kuma akwai Nuruddin ibn Afif da yaji shi kuma
ya ji amsa sallama sa domin dama shi sharifi ne jinin manzon Allah yazo yayi sallama a gaban shabbaki assalamu alayka ya rasulullah sai dan ce wa alayka salam ya walidi eh dama sharifi ne jinin annabi ne tace wa alayka salam ya walidi
amin
wa
an sulaiman bin shahib
نعم
وعن ابن شهاب عن كبر قال ابن شهاب الزهري يتي labari yayi zamana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ku yawaita yin salati gare a cikin dare wanda yake az-zahra me haski shine daren yau kenan yau da dare kenan ko yawa wal yawm al-azhari da kuma rana mafi haske ita ce gobe kenan juma'a domin ana ba da ita an gum gare ku eh shi malamin nan da farawi a cikin fawaki da wani yace ai tun daga zawalar azhar din yau to wannan daren ki fara eh duk ran alhamis lokacin zawal azhar din ta to dare ya shiga saboda kaza abin da za a yi a wannan lokacin wanda za a yi cikin dare za a yi sa wannan lokacin amin kuma a shiga ita kasa ba ta cin jukunan nan na annabawa babu wani musulmi wanda zai salati gare ni face mala'ika ya dauki wannan salati har sai ya kawo min ita ya gaya min shi cewa da ne har ma yakan ce hakikawa ne yana cewa kaza yana cewa kaza to wannan shine al'adar magabata sai su aika da sako a cikin Allah ayyuka gaisuwa zuwa manzon Allah eh ayyuka gaisuwa zuwa shugaba sallallahu alaihi wasallam ayyuka addu'a to haka ake yi eh sabanin wasu da suke cewa ba a yi amma dai magabata suna yi domin shi Umar bin Abdulaziz ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ake masa lakabi da Khamisul Khulafa za mu karanta nan gaba shi da kansa ma wato dan aiki yake samu idan ayyuka na mulki sun mai yawa sai samu dan aiki ya bashi guzuri da komai wanda zai kashe Madina yace in ka je fasatara kabarin Rasulullahi za ka kabarin manzo Allah sai ka isar da gaisuwa ta gare shi shi kawai abin da yake shi kenan ba wani abu ba wai ya baka guzuri ka sai kai Umar a'a tafi wajen Annabi Muhammad kai mun gaisuwa eh wai shi da ka tambaye wani wai wannan al'ada Hausawa ce muka ce to mun gode Allah eh inda al'ada Hausawa ce ai mun gode Allah amin fasali ke yanda ka rabe mana a cikin sabanin malamai shin ai salati a sawanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato sauran annabawa tsaya da amincin Allah ya tabbata gare su alqadi wa Allah ya gamsar gare shi ya fada gaba ɗayan ma abota ilimi sun hadu amsa cewa ai salati ga Annabi ga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama arwaitu daga Abdullah ibn Abbas cewa baya halatta a yi salati a sawanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wato daga Abdullah ibn Abbas ya ce bai kamata a yi salati ga wani ba sai ga annabawan Allah Sufyan Thawri ya faɗa an karanta a yi salati sai ga annabin Allah Imam Al-Qadi ce na samu da wato haddin shafin shehunaina cewa matafi Imam na Maliku cewa bai halatta ai salati a fadai da cikin annabawa ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama Imam Al-Qadi ce amma kaga wannan ba abu ne sananne a cikin mazhabar Maliku ba bayan ku annabi Imam na Maliku ya faɗa cikin mudawwana masuda ya faɗa ga yaya dan Ishaq Tujibiyu ya ce makaruhi ne salati a sawanin annabawa ya ce bai kamata gare mu mu ketare abin da aka umarce mu da shi ba to yaya bin yayin laisiyu sai ya ce a nan wajen ni ba zan yi riko da fadin Imam Maliku ba amma babu laifi a yi salati ga annabawa gaba ɗayansu da kuma wasu annabawan yaya bin yayin laisiyu kan wajen hadisin nan na Abdullahi dan Umara da abin da ya zo a cikin hadisin nan na koyar da salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafi a cikin wannan hadisin ya ce Allah ka salati wa ala abwadi da wace kun manzon Allah ya ce ka salati ga alayen manzon Allah wannan kuma wannan ba annaba bane ba Imam Al-Qadi ya ce haƙiƙa na samu wanda yake a rataye
daga abi imanin fasi ma'ana ban sami sai zan zo amma an ce abu imanana shi ya fada wanda ya rawato daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare su cewa yin salati makruhi ne a sawanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu ma da shi muke fada wannan abu bai kasance ana aiwatar da shi a baya ba Abdurrazzaq As-Sam'ani ya rawaito daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kare daga yin shi ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ku yi salati ga annabawan Allah da manzannin Allah domin dai Allah madaukakin sarki ya aiko su irin yadda ya aiko ni suka ce ka ga sanadai daga Abdullahi bin Abbas tausa wato raunana ne shi ku salati a harshen larabci da ma'anar nan na jinkai da addu'a yake wannan ka kuwa amsa wawaitawa ne har sai an samu wani hadisi ingantacce wanda zai hana haka koko wani jima'i hakika Allah ta'ala ya faɗa ya ce wallazi yusalli alaikum wa malaikatu wa zuwa ƙarshen aya kuma ubangiji ya faɗa ya ce Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tudayyirum warzaqihim biha wa salli alaihim hai zuwa ƙarshen aya ubangiji ya faɗa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ubangiji kai salati a sa'ala yan abi aufa annabi ya gabance idan mutane sun zo masa da sadaka su sai ya ce ya ubangiji kai salati a sa'ala yan wani ya ba cikin hadisin nan na salati ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad da alayen zama tekunsa da kuma zuriya ta sa ya ba cikin wani hadisin kai salati a sa'alayen annabi Muhammadu aka ce me me alu Muhammadin ne sai ce wasu malamai sun ce a tabau mabiyin manzon Allah wasu suka ce a al'umma saki wato alayen gidansa wasu suka ce a al'umma saki ne
ila alu baiti
wasu suka ce a alayen gidansa kenan ko wasu suka ce a mabiya ne da jama'a da kuma dangi nasa wasu malamai sun ce alur rajul man ce alur rajuli to ƴaƴan saki ne wanda suka wanda ya haifa wasu suka ce a dangin saki ne wasu suka ce a ahalinsa wannan da aka haramta musu cin sadaka ya ba cikin wata ruwaya ta Anas dan Maliku an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce wane ne alayen manzon Allah sai ce duk mai tsoron Allah ma ahalin gidan annabi ne ya zai zo a samu tafiyar nan ta Hasan al-Basriyu ya ce abinda ake nufi da ali muhammadin to annabi muhammadin kansa ake nufi domin dai shi annabi ya garance yana faɗa a cikin salatinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka sanya salatinka da albarkocinka afsa alayen annabi muhammadu yana nufin afsa annabi muhammadu domin dai annabi ya garance ba zai hukuntar da abin da yake wajibi ba izo da nafila domin dai wajibin wannan da Allah ta'ala ya umarni da shi shine salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa to wannan kaga misalin fadin annabi ne sallallahu alaihi wasallam hajiga an bashi wato murya mai dadi daga cikin muryoyin nan annabi Dawuda yana nufin daga muryoyin nan annabi Dawuda ba wai alayensa ba ya ba cikin hadisin Abi Umayr Sa'idiyo a cikin salati ya ubangiji kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da matekunsa da zuriya ta sa ya ba cikin hadisin Abdullahi dan Umara cewa shi ya kasance yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru imamu na Maliku ne ya ambaci wannan a cikin muwadda daga ruwayan nan ta Yahya bin Yahya al-Andalusiyyu zancen fi inganci daga ruwayan waninsa ne wato daga ruwayan waninsa abinda ya ce sai ce wa ya du'u li abi bakar ba wai yusalli annabi sai sun wa ala abi bakarin ko umar ba a wa ya du'u
li Abubakarin wa Umar.
Wa rawabun wa
hadith Ibn Wahab ya rawaito daga Anas bin Malik
kunna da dauli ashabi
yace mun garance muna yin addu'a ga abokan mu idan ba sa nan sai mu ce ya ubangiji ka sanya afsawani wato salatin mutane ku batattu wayannan da suke tsayuwar dare suke yin azumi da rana alqadi ya fada
wallahi zahaba ilayil muhaqqiq
yace abinda malamai hakika suka zaba akan sa ni ma kaina naka kasa zuwa gare shi shine abinda imamu na maliku ya fada da sufiya da sauri Allah ya jin kai gare su kuma aka rawaito daga Abdullahi bin Abbas kuma wani ɗaya ba ɗaya ba daga cikin faqihai da malaman tauhidi ya zabe shi
nam annahu la yusalli ala ghayr
an cewa ba a yin salati a sawarin annabawa yayin ambatonsu bar dai wani abu ne wanda annabawa suka ke banto da shi sauratin nauyi lawan gare su da kuma buwayantawa irin yadda ake kebanta Allah ta'ala yayin ambatonsa da zaka cewa da takatisi girmamawa da girmamawa eh ba za wani mai tarayya da annabi a cikin haka
zalika yajibu tafsisu sallallahu alaihi wasallam wa sa'il al-anbiya'i bis-salat
to haka nan ya zama wajibi a kebanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba da yin salati da kuma kai suwa gare su ba za a tara wani a cikin su ba wato suwahun in ba su ba yayin yadda Allah ta'ala ya umarni da shi da wadannan nasa sallu alaihi wa sallimu taslima amma wanda ba su ba daga cikin jagorori da wasun su sai a ammace su da yin gafara sai Allah ya musu gafara ko kuma sai Allah ya dinsu irin yadda Allah ta'ala ya fada
yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ubangiji ya fada والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين كما
هو أمر لم يكن معروفا
aiwa wani salati to wani abu ne wanda a zamanin farko ba san shi ba irin yadda Abu Imran al-Fasi ya fada kada dai rafidawa wato bakakin shi'a kenan suka fara da shi da kuma matsayin shi'a din a cikin shashin jagororinsu suka yi tarayya da su wajen ambatonsu da salati sai suka kusanta su da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannananka wa aidan wani dalilin domin kamanceceniya da 'yan bid'a abu ne wanda yake hananne gare shi saboda haka saba musu ya zama wajibi a cikin abin da suka lalace shi daga wannananka amma ka ga ambaton salati ga alaye da mace kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan da hukuncin tabi'iyya ne wannan ba laifi bayan ka ce Allah ka salati ga annabi Muhammadu sai ka ce da alayensa da zuriyarsa da ƴaƴansa to wannan kaga ba komai amma dai su kadai a ware wani a ce a masa salati wannan shine ba yadda ba da rabawa zuwa gare shi ba wai a bisa kebancewa ba kalu suka ce kaga salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya salati gare shi magudanarta magudanar addu'a ne da kuma sakamako ba mu ma'ana girmamawa cikin ta ko ko jin nauyi na ta suka hadu suka ce Allah ta'ala ya fada la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'dha to haka nan ya zama wato wajibi ne addu'a nan ta zama lahu gare shi ta zama ta saba ga addu'a nan ta mutane shashi ga shashi wannan zabi ne na al-imam Abu Muzaffar Isfara'ini daga cikin shehunan mu na aqida da wannan ne Ibn Abdul Barr ya fada wasalike da karabe mana a cikin hukuncin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kai mu lokacin manzon Allah sai duk wanda bai taba zuwa ba Allah ya kai shi wanda ma ji Allah ya maimaita masa sai Allah kuma ya hada mu a can wa ma zalika Allah bi azizin
da fadilan wanda ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya gaisuwa ga annabi sannan ya ake yin gaisuwa ga annabin ya ake yin addu'a lahu gare shi
sallallahu alaihi wasallama
wato ita ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam al-kali ke fada zai wuri hukuncin ta rausi ya kore ta ba a yi ko wani abu makamancin haka wannan babban kuskure ne ziyarar kabarin manzon Allah abu ne tabbatacce a hadisi sun tabbatar da shi to yace wa ziyarar kabarin sallallahu alaihi wasallam sunnatun yace ziyarar kabarin manzon Allah sunna ne min sunanil mursalin daga musulmina daga sunnonin musulmai ma'ana dukkan musulmai sun yi ijma'i akai a shi kaga wanda yace bai yadda ba to sai abin cika wata kila musuluncin nan nasa bai cika ba yauwa amma musulmina kwarai ijma'i ya haɗu akai cewa sunna ne a ziyarci kabarin manzon Allah sannan wato fara ce wata take abu kwadai ta wafiya cikin ta alqadi abu ali bin yaman hadisi yace abul fadl dan hairuna ya zantan mana yace hasan dan jabir ya zantan mana yace abul hasan yaman hadisi wanda shine Ali dan Umara addar kudani yu shi kuma yace Al-Qadi Al-Muhammadi yaman hadisi shi kuma yace Muhammad dan Abdurrazzaq yaman hadisi shi kuma yace Musa dan Hilal ya zantan mana shi kuma daga Ubaydillah dan Umara shi kuma daga Nafi'u daga Abdullah dan Umara Allah ya kare daga gare su cewa shi ya wada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada yace duk wanda ya ziyarci kabarina ceto na ya waje gare shi to yanzu ko ba komai kuma sai ka zo kana gaba kuma da ziyarar manzon Allah saboda haka ziyarar kabarin manzon Allah abu ne wanda yake tabbatacce kuma idan an ji akwai falala da ake samu wanda ba ta da iyaka muna fatan Allah ya ba mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am an kamo daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ya ziyarce ni a cikin Madina ina mai neman lada to zai kasance a cikin makotaka ta ne kuma na zama to mai ceto gare shi ran alkiyama ya zo a cikin wani hadisin daban annabi yake wanda ya ziyarce ni bayan kaurata kai ka ce ya ziyarce ni a cikin rayuwata ne imamu na maluku ya karanta ya ce makaruyi ne ka ce mun ziyarci kabarin manzon Allah saboda in ka faɗa ka ai ka daidaita kabarin manzon Allah da kabarin kowa kenan yadda za ka ce na ziyara kabarin wani ka ce kuma na ziyara kabarin manzon Allah a'a cha za ka yi kawai mun ziyarci annabi Muhammadu kur to malamai sun kara wa juna sanya cikin ma'anar kwadon imamu na maluku wannan kalma wasu suka ce a sunan ne ba a so a faɗa saboda abin da ya zo daga kwadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya la'anci masu zuwaratul qubur masu ziyarar kabarruka wato zuwarat masu yawan ziyara su ake magana mata masu yawan ziyarar kabarruka su aka la'anta amma akwai hadisin ma da ya zo lafazin za'iratul qubur wannan shi ma hadisin bai inganta ba amma zuwarat to shi ne wanda yake inganta masu yawa yau sun je gobe sun je jibi sun je shi aka la'anta to kaga wannan yana raddinsa shi ne faɗinsa da yake cewa da an hana ku ziyarar kabarruka to yanzu ku ziyarce ta wannan hadisi ko musulmi ne yake shi hadisi ne ingantacce da madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya ziyarci kabarina to ai kaga anan annabi ya wawaye sunan ziyara din wakila aka ce don wannan nan ka saboda abin da aka ce wai shi wanda yake mai ziyarta ya fi wanda aka ziyarta imam al-kali ce wannan ma ila yau ba komai bane domin ba dukkan mai ziyara bane yake wannan sifa wannan bai zama to mai gamewa ba ai kaga ya zo a cikin hadisin ayan aljanna cewa za su kai ziyara ga ubangiji to kuma an ce azza'iru afdalu min mazuri kaga ba zai karbo ka dan wani ba a hana wannan lafazi ba a cikin hakkin Allah ta'ala abu imrana Allah ya jin kai gare shi ya faɗa kare ne maluku ya karanta karace da wafu ziyarati
ko kuma a ce zurna mun zai cika barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yadda mutane suke aiwatar da haka shashin suka shashi
na'am wakariya ta suyata annabi sallallahu alaihi wasallama ma annati bi hadal
to shikenan sai ikarhanta a daidaita manzon Allah da musauran mutane da wannan lafazin
na'am wa ahabba an yakhus
sai so ake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi an yuqala a ce
sallamna ala annabi
kawai mun je mun gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin kuma ita ziyara ai halalci ce tsakanin mutane
wajibun
alƙigari zuwa kabarin manzon Allah wannan wajibi ne amma abin da yake nufi da wajibi a nan wajibi na mandubi ma'ana an so da kwadaitarwa da ƙarfafa ba wajibi na farilla ba kaga a nan wajen farkali yana magana ne akan wato duk da a wannan zamanin ma ba a fara maganar la tashaddu rihal ba a fara wannan maganar ba a yada ta cewa wai kakka zai ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu rihal illa ila salasati masajida to ba a fara wannan maganar ba domin shi jagoran wannan maganar bai bayyana ba a duniya har alƙali ya kaura domin shi kaga 660 na baka aka haife shi shi kuwa alƙali yar 544 yar sauraka tsakaninsu ma da kauran alkali da haihuwarsa samar shekara 100 ne sai saboda kaga ba a fara maganar cewa ka aje ziyarar kabarin manzon Allah ba to yana fada cewa shaddur rihal zuwa kabarin manzon Allah wajibi ne sai ce wajibin ma'ana wajibi ne mai karfi ma'ana sunna ce mai karfi ba wai wajibi ne in baka yi ba za a yi maka zabi amma ai kai asara ko ka samu dama baka je kabarin manzon Allah ba kai asara ya ishe mu abin da annabi ke gayawa wato a shi sayyidina bilalu tunda aka yi bayan manzo sallama yayi kaura sai bilal ya ce da sayyidina abubakar domin abubakar shine jagoransa shi yanta shi kaga shine maulal a'la nasa sai ce sayyidina abubakar ina son kai min izini zan koma garin mu don tafi sham bazan iya zama ne kiran sallah in ga ba annabi zai sallah a gaba na ba bazan iya ba sai ce kai hakuri ka zo da yace a'a kai min hakuri alhurma da ne ba kenan in kuma ka ce ba za ka yi mutu ba da zai kai ne ubangida na sai ta zuje kana kai ka tun da wannan lokacin bilal ya tafi gidan kogarin su bai dawo ba sai da aka yi wata shida bayan an yi wata shida sai yi mafaki da manzon Allah sai annabi ke cewa da shi ma hazi ne jafa wato ya bilal wata irin wata wato wata irin nisa kai mun ga ni ga ka amma baka iya zuwa kabari na ka ziyarce ni ba bilal ya tashi washe gari kawai sai shirya ya hau siddi ya hada kaya sai ya taho kabarin manzo Allah ai a lokacin masallacin manzo Allah bai zo dakin nan Aisha ba inda zamu gane cewa da suke cewa wai inda ake nika gari aje sai da aje masallaci to ai bilal ba masallaci je ba gurin dakin nan Aisha yazo wajen manzo Allah yana zuwa fa yazo ya samu kabarin manzo Allah ya rungume shi yana ta kuka saboda wannan mafarki da yayi sai sayyidina Hassan da sayyidina Hussein suka zo suka ce yau bilal ne mishi ganin sa a bilal sai kana kiran sallar da kasabi da wannan manzon Allah bilal lokacin kuma ba lokacin sallah bane amma haka bilal ya kwanta kiran sallar wala ai ana fara jin kiran sallar nan sai iftina wa al'umma annabi Muhammadu saboda a wannan lokacin an samu wata shida kuma wata shidan wancan lokacin ba irin wata shidan yanzu bace saboda haka an dade ba a ji muryar nan ba yau kuma aka ji da kuma da an ji muryar an san ana kare muryar sai kuma a ji karatun manzon Allah to so zaka yau sai aka ji muryar bilal ai malam cewa su Allahu akbar Allahu akbar sai ga mutane ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ga mutane suna ta bullowa min kulli hadabin yansuluna ina cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ga matan aure duk suna fitowa duk inda ka juya kuka ake yi saboda an tuna musu annabi muhammadu to so zaka a wato ziyarar kabarin manzo Allah wato abu ne tabbatacce gurin sa ake zuwa ba wai masallaci ba a samsam ai kaga su da suke ta cewa ba za a ji ba ai Allah ya sa wani jagora da cikin su kafin ya rasu ai ya yi magana yace ba yadda zaka hana mutum ka kore masa annabi Muhammadu mutum ya tafi ziyara manzon Allah ka dinga cewa a masallaci ne ba yace a ba zai yi ba da ta'ala ban ba Allah ya masa rahama ai ya yi magana yace ya kamata mutane su wannan abun dole zai bayu a ce kin annabi mutum ke lalle ne mutum ya dawo ya san cewa ziyarar kabarin manzon Allah wajen annabi Muhammadu haka bayan zaka raba zuciyar dan adam masoyi da annabi Muhammadu kuma fa wannan jawabi daban bai
irin sa zahabi yayi a zamanin Ibn Taymiyyah. Domin zamanin Ibn Taymiyyah da yake hanawa a wannan lokacin yadda muke gani koda baka je ba kana kallo a talabijin irin yadda ma suke tururuwa ake wato shiga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyara Annabi to da kansa zahabi yana raddi ga Ibn Taymiyyah sai ce ba shakka fitowar da jama'a suke yi da shiga ba kakkautawa ziyarar manzo Allah wannan ya tabbatar da nagartar wato zukatan al'umma ba yadda za a raba su da manzon Allah sai ki cewa a'udhu billahi min ra'i al-khawarij muna neman tsarin Allah daga ra'ayin khawarijanci ashe har ziyarar manzon Allah khawarijanci in ji zahabi a cikin sayar alamun ba Allah ya sa mu dace amin
wal aula indi
to abin da yafi indi a gurin mu cewa hana shi da kuma karancin nan ina Imam Malik gare shi saboda an raba shi zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Al-Qali yace da mutun cewa yayi zurtun nabiyya mun zai ci manzon Allah ko na zai ci manzon Allah Imam Na Malik ba zai karanta ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji kakka sanya kabari na ya zamanto sanan ya zamanto kamar gunkin da Ubadu za a bauta ba a di bayana nufin azaban Allah ya tsananta a samu mutanen da suka riki kaburburan annabawan su ya zamanto nan ne gurin sallar su to sai Allah ya kiyaye raba wannan lafazi zuwa kabarin da kuma kamanceceniya da aikin waɗancan mutanen na baya dan a yanke tsanantuwa da kuma toshe kofa wallahu a'lam Allah ne musulmi Isaku dan Ibrahim al-Faqihu ya fada yace yana daga cikin abin da bai gushe ba daga shanin wanda ya je aikin haji to sai ya tso Madina kuma har yanzu haka ake kuma har tashin alƙiyama haka zai eh duk kudin da zaka biya na aikin haji to akwai na ziyarar manzon Allah a ciki duk kudin da zaka biya na umara akwai na ziyarar manzon Allah a ciki kaga dai sai masu ziyarar masu abin nan ba sai cewa arabe ba arabe a ce kawai wanda ya zo maka ya zo iya maka ya zo daga nan mutum ya zo ya biya kudin sa ita Madina a dole sai ka hada baki da duk ka biya har yanzu kuma kake kuma tashin alƙiyama to mallam yake cewa gashi alƙali ya bamu labari sama da shekara 900 yana bada labarin irin wannan abin da yake faruwa yau yace ya daga abin da bai shude bai gushe ba daga sha'anin wanda ya je aikin haji ito Madina wal qasdu ila salati fi masjid rasulillahi sannan kuma inifi kaga sai raba mana magana inifi izuwa yi salla a masallacin manzon Allah wattabarruki bi ru'yati rawdatihi ya nemi albarka da ganin raulan manzon Allah wa minbarihi da minbarin manzon Allah wa qabrihi da kabarin manzon Allah to da madalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da inda annabi ya taba da hannunsa da inda annabi ya taka da digadigansa shi sa malum shau tijani an mota ance irin yadda Imam Malik yayi haka yake takawa da kafafuwansa ko ina saboda me yace so yake ya dace ko ya taka gurin da Annabi Muhammad ya taka والعمود الذي كان ده wannan al'amudi wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jingina zuwa gare shi kuma malaika jibril yake sauka da wahayi cikin sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda wato yayi tamirin gurin ya cika shi da girmamawa da wanda ya nufe shi daga cikin sabon manzon Allah da jagororin musulmai da yin izina da wannan nanka kulli baki daya ibn abi fudaykin ya faɗa wannan ga wata fa'ida nan mai girma wato wannan fa'ida muhimmiya ce kuma mujarraba ce duk mutumin da Allah ya kai shi yayi ta to wallahi zai sha abun mamaki eh ba shakka wanda yaje yayi ta zai sha abun mamaki alhamdulillah mun yi ta kuma mun gani kuma jama'a da yawa sun yi sun gani eh in kai yi ta Allah zai biya bukatarka a take eh to
sami tuba da man
yace naji shashin wanda na raska yana cewa labari ya isa mana cewa wanda duk ya tsaya gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ita wannan aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sannan sai ya faɗa yace sallallahu alaika ya muhammadu ya faɗa haka yace wanda ya faɗi wannan magana sau 70 to Allah ta'ala malaika zai kira shi sai ce kai ma Allah islace gare ka ya kai wani wa lam tasqud lahu hajatu duk bukata sai Allah zai biya ta take
wa an yajid bin abi sa'id
idan mutum ya samu kansa irin wannan kamar yadda aka faɗa cewa kada mutun yayi jayayya idan kaje ka tsaya a gurin don abin da ake bukata so a ce ka juya kalli kabarin manzon Allah a lokacin da zakai wannan sallallahu alaika bayan ka ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alaika ya muhammad ko sallallahu alaika ya rasulullahi sau 70 to ana son mutun ya kalli wato inda shabaki yake to amma saboda yanayin za a kore ka ko za a yi maganganu to sai ka fito waje in ka fito waje akwai taga tana ga idan ka samu daidai tagar sai ka tsaya nan ma an kore ka ko ma can baya har ila yau kana dai hango tagar sai ka karanta abinka za ka karanta Allah ya sa mu dace amin
amin wani bida wani sai bida bi sai ilham hari wa an yazid bin abi al
ya
shi na yi ba na an yi zida wa an yi zida bin abi sayyidina an gabar ga yazid dan abi
sayyidina
hariyu yace na bozan sayyidina umar dan abdul aziz
falamma
wajja'tu hu yayin da na bar umar dan abdul aziz ne sallama qala sai ce li ilayka hajatun ina da wata bukata muhimmiya a gurinka inji sakin yace idan ka je wato madinar annabi za ka sami kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka karantar da ka gaya masa gaisuwa ta ka gaishe min da annabi Muhammad eh in ka je za ka ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai mun gaisuwa eh sallallahu alaihi wasallam masha Allah ai shi ne wannan sa ko yace
kana yuridu ilayhi albarida min ash-sham
to ai abinda shi Umar dan Al-Aziz yake yi daga Sham sai sami barid wato sai sami dan aiki ibiya masa guzuri ya bashi ko bai ce to kai abinda kake so in ka je masha Allah masha Allah Allah kana lafiya eh sai te in ka je kai mun gaisuwa kawai ziyara ce ta musamman ka je ka gaishe mun da Annabi Muhammad eh masha Allah shashinsu suka faɗa ya ce na ga Hassan Maliku Allah ya ƙara yadda gare shi ya zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya daga hannayensa sai da na yi zaton ya buɗe sallah saboda daɗewa da kushu'in da ya samu a wannan gurin sai na ga ya yi gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai na ga ya juya imamu na Maliku ya faɗa a cikin ruwaya nan ta dan wahabu idan ya yi sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a yana tsaya fuskar nan tasa tana kallon kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai alkibla ba sai ya fuskanto ya gaisuwa ga Annabi ba zai shafi kabarin da hannunsa ba saboda girmamawa ya bala a cikin mabsuda ya ce ni ba na ganin a tsaya wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya addu'a kada dai ya gaisuwa wa yanzu ya shuɗe saboda mutane kada ya zama ya takura wasu Ibn Abi Mulaikata ya faɗa wanda duk ya so ya tsaya ya fuskanci fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan taga take alƙibla a wajen kabari ya sa ta daidai kansa to in yi haka ya kalli fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallama Nabi'u ya faɗa ya ce Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin sallama akan kabarin manzon Allah Nabi'u ya ce wallahi na ga Abdullahi dan Umar sau 100 eh wa aksara kai fiye mara 100 yajiu ila yana zuwa gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce
assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallama
amincin Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama
assalamu ala abubakar
amincin tabbata ga sayyidina abubakar amincin Allah ya tabbata ga sahabawana sannan sai ya juya an ga Abdullahi dan Umar yana mai sanya hannunsa mai albarka a inda manzon Allah inda Annabi sai yake zama akan munbari sai ya sa hannunsa a wurin sannan ya sa hannun nasa a fuskarsa yana mai shafa addu'a an gaba daga Ibn Qusay din da Utbi yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan masallaci yau kun taba kowa sai zo sami wato shi wannan al'amudi na munbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam su dinga shafar sa wannan da yake bin wato kabarin manzon Allah bai mayan min da hannun daman su wato wannan dan kulli da yake jiki sai zanga shafa da hannun dama
tummastaqabula
sannan su kalli alkimla su yi addu'a ya ba alkimwata daga ruwayan nan ta yaya bin yayin laysiyu cewa shi ya kasance yana tsayawa a kan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi gaisuwa ga sayyidina abubakar da sayyidina umar amma a wajen dan kasum kuwa da kuma wato kana biyu ruwayan nan tasu sai sai waye da uye addu'a ga sayyidina abubakar da sayyidina umar imamu na maliku ya faɗa a cikin ruwayan nan ta dan wabu yace musu wato musulmi yace
assalamu alayka ayyuhan
yaqul musallimu shi mai sallama nan zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya bara a cikin mabsuud
wai sallimu ala abubakar
yayi gaisuwa ga sayyidina abubakar da sayyidina umar alqazi abdul albadi sulaiman dan alabin ya faɗa amma ni a guri na cewa yayi addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama da lafazin nan na salati amma idan zai ga sayyidina abubakar da sayyidina umar eh shi ma ya musu haka irin yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar na daga sabani malam dan habibu ya faɗa ya kula ya ce idan ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bismillah sai ce kuma wa salamun ala rasulillahi amincin Allah ya tabbata gare mu daga ubangijinmu yana da amincin Allah ya tabbata da mala'ikunsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka gafarta min zunubaina ka bude min kobobin nan na rahamaka da kuma aljannaka ka kiyaye ni daga shaidan abin jefewa sannan sai mutum ya nufi zuwa rauda to ita wannan rauda ita tsakanin kabarin manzon Allah da mambarinsa sai mutum ya shiga yana fara raka'a biyu tun gabanin ka tsaya a wajen kabari ka gode wa Allah ta'ala fihi ma cikinsu sannan ka roƙi Allah cikar abin da ka fito zuwa gare shi da kuma neman taimako kan abin da ya kawo ka ya ce amma idan ka yi wannan raka'a taka ba sai a cikin rauda ba saboda kowa ya san yadda rauda take wajen shiga yanzu ma sai ka yi bucin to ba komai a za a taka ko ina ka samu a masallacin kai ta yi ta amma dai a cikin rauda din ya fi domin ita rauda aljanna ce ga shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma baina bai ciwo minbari tsakanin daki na da kuma minbari na dausayi ne daga cikin dausayen aljanna annabi ya ce minbari na kuma yana kan tudu daga tuddan nan na aljanna to sannan sai ka je gaban kabarin manzon Allah mutawadi'an kana mai kaskantar da kake kana mai jin nauyin manzon Allah sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai yabo da abin da ya halarce ka sannan kai gaisuwa ga sayyidina abubakar da sayyidina umar ka kuma yi addu'a gare su yanzu don Allah jiya mun karanta hadisin bai tarihin wayannan bayan Allah wanda suka taho gaban kabarin annabi suna zuwa suka fashe da kuka a hanya wani ma ya taho a kafa aka ce ya fito a kafa gaban hawa ya ce a ka taba ganin bawa gudaje ya dawo wajen ubangirinsa a haye yace da zai yi in dinga jan kundu kuki na da fuskar zan dinga ja ba kafa ba da kuma mutumin da muka karanta jiya yake cewa wa izal madiyu bina balagana muhammadan wa zuhuruhunna ala rijal haram idan aka ce yau dabba ta kama gurin annabi muhammad to ita ma ta zama intaciya yanzu nan za a sake ta ta shiga dawa ta shiga inda ta ga dama amma ba mai ƙara hawanta saboda ballagana na min khair man wadi asara yau ta isa da mu wajen jagora fiye yin halitta saboda ka ana samun nutsuwa ana san duk inda tunani ya kai a wannan gurin domin wannan gurin mahaddar rihali ne amma sai ga mutanen mu da an je a dauko ai selfie a dauko waya a dauko ai ta dauke ai ta wasu al'amura wanda kamar abun ma ya fita daga kushuri babu shakka lalle ana bukata a samu gyara a irin wayannan gurare a samu nutsuwa a san abin da ya kai ka abin da ka je yi wani guri ne wanda ba dan Allah ya yi ba da ba kai a ciki kaga mutane tili wanda suka yi shekaru a rayuwarsu ba samu zuwa ba eh wani ba shi da shi wani kuma yana da shi amma Allah bai kira shi ba to kai sai Allah ya kira ka to bai kamata kai wasa a wannan gurin ba saboda ka lalle ne mu jajirce shi zaka ga ake ba mu labarin wayannan bayan Allah Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa cewar bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana uku sayyidina Ali na bakin kabarin manzon Allah sai ga bararin kawai ya zo yana zuwa sai ce ya rasulullahi Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima yace na zo da zalmai na masu yawa ina neman gafara Allah ka ne ka sa baki Allah ya min gafara ataki sai aka ji daga kabarin ba ya tare da ya matsa ba sai aka ji kawai daga kabarin ana cewa an kadu gufira laka amma gafara eh saboda jakadan Allah ne yake gaya masa cewa amma gafara saboda haka wannan ba zancen wata magana ba gafara ka tabbata sannan ga utubi wannan ko rashin shi kuma ibn kasir ya kawo tafsirin sa da wasu malamai ya kawo tarihin sa cewa a zamanin imamu shafi'i domin shi utubi malamin shafi'i ne a zamanin sa yana bakin kabarin manzo Allah ziyara sai ga wani malamin koyi ya zo yana zuwa cikin nutsuwa da khushu'i da tsoron Allah tare da shi sai ga cewa ya rasulullahi Allah ya ce walau annahum idzalum anfusahum ya kawo ta haizuwa karshe yace to nazo da zalbaina da yawa daga cikin garuruwan mu nazo daga wuri mai nisa saboda ka ina neman gafara Allah ka sa baki Allah ya mun gafara sai ya raba tushin sa ya khairu man dufina bi kai azumu fada min dimin na qaw wal akam nafsi fi da'u li qabrin anta sakinu fi al afaf wa fi al judd wal karam wannan baiti bi ne amma baitun sa da yawa bayan ya gama rera wannan baitoci utubi sai bacci ya dauke shi wannan bawan Allah kuma ya sallama ya juya bacci ya dauke utubi sai manzala ya bayyana gare shi sai ce ilhaq al arabiyya fa bashiru bil maghfira karski wancan bararon kan ka ga masa amsa gafara to wannan fushi ne abin da ake nema a wannan guri to amma sai mu ga mutanen mu sun shiga wasu al'amura daga to Allah ka ba mu nutsuwa Allah ka ba mu nutsuwa wannan guri ne mai girma kuma Allah ya kai mu albarkacin annabi Muhammad
mutawadi'an mutawakkira
yana wato kana mai kaskantar da kai kana mai jin nauyin annabi sai ka salati gare shi kai yabo da duk abin da ya zo ma duk assalamu alayka ya rasulullahi assalamu alayka ya zainu man wafar kiyamati assalamu haka kai ta gaisuwa ga annabi irin yadda ake yin an tashi sallallahu alayka a wajen maulidi fa yi wa manzon Allah wannan gurbin sannan kai gaisuwa ga sayyidina abubakar da sayyidina umaru sannan kai addu'a gare su kai yawaita daga salati ga kai yawaita yin wato salati a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dare da rana kar ka bar baka zo masallacin ku ba masallacin ku ba shi ma ka zo ka ziyarce shi dan manzon Allah yana zuwa kusan dukkan asusu ya je ya ziyarce shi sannan kai ka bar kabarrukan nan na shahidai baqiya ba a je a ziyarce ta imamu na maliku ya fada a cikin wato ita baqiya tana da wata miza yau da yanzu ko ba komai ai mun san ta fi shekara 1400 ana zama mutane kuma har yanzu ba ake to hadisi ya zo cewar a duk shekara ana sa mala'ika ya kama gefe na baqiya da ɗaya gefen sai a je a zazzage su a cikin aljanna sai kuma a dawo guri sai zama ba komai fa yau to shi sai ga samar shekara nawa ana ta sa mutane kusan ta karewa eh kuma gurin ya ke cika to baqiya tana da abubuwa da yawan gaske Allah ya ba mu albarkacin wannan gurare alhamdu shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga wa kharaja idan ya fito yana rubin cikin madina da abin da yake tsakanin haka Muhammadu dan sununin ya fada yace idan ya fita eh wato Muhammadu bin Hassan Ashibani wanda ya rawaito mu wadda daga Imam Malik eh dan mazhabar Abu Hanifa dalibin Malik Abu Hanifa kai yace wa idan kharaja idan ya fito ja'ala akhir ahdi al-wuquf bil qabr sai zama ka zaka je irin yadda kake yin hajjin tawafin wada'i to haka shi ma zaka je kai gaiso wada'i eh ka je kai wa manzon Allah gaisuwa naga wata mata yar wato Indonesia wato wannan bai Allah ta sa duka kwarai eh kawai ta zo ta gaisuwa ta tsaya ta zira gurin nan ido tai ta hawaye eh sannan kawai ta juya ta eh ta yi sallama ne da gurin to haka ake so ana son idan zaka fita daga Madina to ka zo ka yi wada'i da manzon Allah saboda ta yiwu shine karshen zuwanka ta yiwu in ka tafi rasuwa zaka to kai sallama da shugaban halitta to haka nan wanda ya fita musafirin yana matafi ibn wahabin ya tafi ya rawaito daga ranar fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace idan ka shiga masallaci kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka ce Allah kai gafara gare ni ka gafarta min zunubaina ka kuma bude min gobobin rahamarka idan kuma ka fita to nan ma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce Allah kai gafara ga zunubaina ka gafarta min zunubaina ka bude min gobobin nan na falaka ya bu a cikin wata ruwaya daban to ya sallama mukan wato bujiran wato wannan da aka ce kai sallah cikin sa wato kai salati nan mana sa kai gaisuwa wai yaqulu sai ya ce idan zai fita ya ubangiji ina roƙonka daga falalarka ya ba cikin wata ruwaya daban ya ubangiji ka kiyaye ni daga shedan abin jefewa an kabar ga Muhammad dan sirina mutane sun kasance suna cewa idan sun shiga masallacin annabi Allah ya salati mala'ikun sa su salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi mai girma da kuma rahama Allah da albarkokin sa da sunan Allah muka shiga da sunan Allah kuma za mu fita kuma dogaran mu ya tabbata ga Allah sun galanta suna faɗan misalin haka idan sun fito daga cikin masallacin annabi an gabo ga na fadi ma Allah ya ƙara yadda gare ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci da kansa sai ya ce tsira da amincin Allah ya tabbata a bisa annabi Muhammadu sannan ya ambaci misalin hadisin nan na fadi ma qabla hadha gabanin wannan ya zo a cikin wata ruwaya sai godewa Allah ya kuma yi bismillah ya kuma yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ambaci misalin sa ya zo a wata ruwaya da sunan Allah aminci tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga waninta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga masallaci kala sai ya ce Allah ka bude min kobobin rahamarka eh wato ka Allah ka yarwata min abwabar cika kobobin nan arzikinka an kabar sayyidina Abi Hurairah ta idan ɗayan ku ya shiga masallaci to ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ya ce Allah ka bude min imam na maliku ya faɗa cikin mabsuda ita wato tsayawa a kabari na manzon Allah bai lazumci wanda yake dan Madina ba yawwa ba wanda dan Madina duk lokacin da zai fita daga Madina sai ya zo ko lokacin da ya shigo Madina sai ya zo inda dan gari ne to ba sai ya zo ba wannan namu ne mu baki yawwa ya faɗa a cikin sa har ila yau ba laifi ga wanda ya dawo daga tafiya ko kuwa ya fita zuwa tafiya ya je tsaya gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salati gare shi ya yi addu'a gare shi ya yi addu'a ga sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru sai aka ce da shi Imam Malikun akwai wasu mutane daga mutanen Madina ba sa dawowa daga tafiya ba sa nufin za su yi tafiya sai ya ga sun aiwatar da haka a rana sau ɗaya ko ma su fiye da haka wani lokacin ma za ka sun tsaya wato a cikin sati guda ko ko a rana a cikin kwanaka almarata walmarata ne idan ran juma'a ce sai ga ba sau ɗaya ma ke zuwa ba wata ran ma sai ga an zo sau ɗaya an zo sau biyu aw aksar ko ma fiye da haka wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su gaisuwa su yi addu'a sa'a guda su yi hakuri mansur suke da manzon Allah ko irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka je aka yi wani yaki aka zo da ganima manzo Allah sai rarraba sai ba wa mutanen Makka da yawa so mutanen Madina sai aka ba su kadan eh to sai suka ce ya rasulullahi ba su riga mu zuwa ba amma ya aka ka bibita su akan mu sai suka ce annabi ce kwanta da hankalin ku yanzu ku ba ku ba su koma menene ba tunda da ni za ku tafi ai alhayatu hayatukum wal mahyamu al mahyamu hayakum wal mamatu mamatukum ita ai ba ya faranta muku ba su tafi da dukiya ku ku tafi da ni ai da ku tafi sallallahu alaihi wasallam to haka sha'anin manzala yake saboda haka tunda su annabi yana can to ba sai sun lazumta ba sai su kare mu baki mu ta zuwa wajen mun shugaba sallallahu alaihi wasallam fa kare ga cewa lam yabluguni hadha an adam min ahli fikhi bi a cikin garin mu ba mu samu wasu malamai na fikhi da suka ce mutun ya ta zuwa kullun ba ina ko dan Madina amma barin sa wannan abu ne wanda yake halaltacce Imam Al-Qari yake ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkon ta labari bai isan mun alsafarkon wannan al'umma da zakiyarta cewa sun kasance suna aiwatar da haka ba an karanta yin hakan sai ga wanda ya zo daga tafiya ko koye nufin zai yi tafiya Abdulrahman dan Kasim ya faɗa na ga mutanen Madina idan sun fito daga cikin Madinan ko ba sun shige ta sai su zo gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su sallama sai ce wannan istihadin su ne wa abu al-awwal baji ya fada to kaga akwai bambanci tsakanin mutanen Madina da kuma baki domin dai su baki suna nufin haka ne amma ahlul madina kuwa to wannan sun tsaya ne bi hada ita sam sam ba su nufe ta ba saboda dalilin kabarin da kuma wato gaisuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada Allah kaka sanya kabari na ya zamanto wasu nan gunki wanda za a bauta masa nufin azaba Allah ya tsananta a bisa mutanen da suka riki masallan kabarin ga annabawansu suka mai su wato guraren sa sujjada annabi sai kaka sanya kabari na ya zamanto idi ma na idi a nan kaka kuma da shi sai shekara shekara duk lokacin da ta samu dama aka samu dama a je a zaci annabi Muhammad ya ba a cikin tabin nan na Ahmadu dan Sa'idu al-Hindiyu a cikin wanda ya tsaya a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada dan fara da shi kada kuma ya shafe shi kada kuma ya tsaya nan gare shi da wilan da tsayi ya ba a cikin mudawwan autibiyya ya fara da yin nafilan nan tun gabanin ya je gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma inda aka fi so a yi nafila a cikinsa shine inda annabi yake yin sallah yayin al'amudin nan abin shafewa da turare amma idan sallah farilla ne to mutum ya gabatu zuwa sahun farko da kuma yin nafila a cikinsa ga baki shi ya fi so yiwa zuwa gare ni fiye da a ce a yi nafila kulli a cikin gidan daji alhamdulillah.